This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro mai barin gado Jake Sullivan ya yi kira ga gwamnatin Trump mai shigowa da ta ci gaba da dabarun shugaba Joe Biden na ƙarfafa dangantaka da abokantaka da ƙawayen Indo-Pacific domin ƙalubalantar abokan hamayya ciki har da China da Koriya ta Arewa. Batun da za mu yi shi ne cewa matsayin Amurka a yankin na da matuƙar ƙarfi a yanzu, inji Sullivan a yayin da yake amsa tambayar muryar Amurka a wani taron tattaunawa da 'yan jarida a jiya Juma'a. Ya ci gaba da cewa ya kamata a samu ci gaba fiye da gagarumin sauyi dangane da dabarun na Indo-Pacific, amma ba mu san abin da gwamnati mai shigowa za ta yi ba. Sullivan, wanda ke bayyana ɗaya daga cikin manyan tsare-tsaren gwamnatin Biden na yankin Indo-Pacific, ya ce tsarin shugaban yana aiki matuƙa, kuma ya yi gargaɗin cewa kaucewa daga hakan babbar kasada ce. Duk da haka, Sullivan ya yarda cewa gwamnatin ta kasa samun ci gaba na a zo a gani kan kawar da makaman nukiliyar Koriya, yayin da barazanar Pyongyang ta ci gaba da tsananta fiye da kowane lokaci. Sullivan ya nuna wasu muhimman batutuwa, wato haɗin gwiwa tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha, da kuma babban ƙawancin abokan hamayya wato Rasha, China, Koriya ta Arewa da Iran. Ya sake nanata gargaɗin da gwamnatin ƙasar ta yi game da rage tallafin da Amurka ke baiwa Kyiv, wani abu da zababben shugaban ƙasar Donald Trump ya bayyana cewa zai yi. Wata guguwar hunturu mai ƙarfin gaske da ta zubar da dusar ƙanƙara ta kuma mamaye tituna da ƙanƙara a mafi akasarin yankunan Texas da Oklahoma na nan Amurka ta mika, inda ta mamaye gabas zuwa kudu mai nisa da sauran wurare. Gwamnan jihar Arkansas Sarah Sanders ta tura jami'an tsaron ƙasa don taimakawa masu ababen hawa da suka makale. An rufe makarantu ga miliyoyin yara a faɗin jihohin kudancin ƙasar ta Amurka, daga Texas zuwa Georgia da kuma gawashi har ya zuwa South Carolina. A halin da ake ciki kuma, fasinjoji huɗu sun sami raunuka bayan da jirgin saman Delta Airlines da ke kan hanyarsa ta zuwa Minneapolis ya kasa tashi a filin jirgin saman Atlanta. Kamfanin jiragen na Delta ya ce babu tabbas ko yanayin yana da alaka da dakatar da jirgin bayan tashinsa. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an kashe gobara a birnin Los Angeles na Amurka sun yi fama da harsunan wuta a rana ta hudu a jere a jiya Juma'a, inda suke kokarin shawo kan gobarar daji da ta lalata dubban gidaje tare da kashe akalla mutane 10. Jami'ai sun yi gargaɗin cewa adadin waɗanda suka mutu, wanda aka sabunta shi a yammacin ranar Alhamis, na iya ƙaruwa idan aka sami shawo kan gobarar mai ɗimbin harsuna daban-daban, inda ma'aikata za su iya karaɗe wurin da ta mamaye. An ci gaba da aikin kashe gobarar a cikin dare har zuwa safiyar jiya Juma'a, inda jirage masu saukar ungulu masu zuba ruwa suka yi amfani da damar da aka samu ta wucin gadi a yanayin iska. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan jami'ai a jiya Juma'a domin tattaunawa kan matakin da gwamnatin tarayya za ta ɗauka kan gobarar dajin. Adadin waɗanda suka mutu a yaƙin da Isra'ila take yi da mayaƙan Hamas a Gaza ya zarta adadin da ake bayyanawa a hukumance. A cewar wata ƙididdigar masu bincike a makarantar kula da tsaftar muhalli da magunguna ta London, wanda aka wallafa a ranar Alhamis a mujallar lafiya ta Lancet, binciken ya yi kiyasin cewa tsakanin watan Oktoban shekara ta 2023 zuwa Yunin shekara ta 2024 an sami mutuwar Falasɗinawa sama da 64,000 sakamakon tashin hankali a Gaza, wanda ke nuni da cewa ma'aikatar lafiya ta Hamas da ke yankin ta rage a rahoton adadin da ta bayar na waɗanda suka mutu da kusan kashi 41 cikin 100. Adadin hukuma na wancan lokacin shine mutane 37,877 ne suka mutu. Kusan kashi 59 cikin 100 na waɗanda suka mutu mata ne ko yara ko kuma tsofaffi, a cewar rahoton, wanda ya yi daidai da wasu alƙaluma na daban. Binciken bai bayyana adadin mayakan Hamas da suka mutu ba. Wata ƙididdiga ta daban ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sama da mutane 8,000 da aka tabbatar sun mutu tsakanin watan Nuwamban shekara ta 2023 zuwa Afrilun shekara ta 2024. Ta bayyana cewa kashi 44 cikin 100 na waɗanda abin ya shafa ƙananan yara ne, yayin da kuma kashi 26 cikin 100 ne mata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na san yin tun shekara guda ban ganka ba, ban saka izini.
Gaskiya lafiya kallon malam Magana saka ne kuma tun bara fa marin da gaskiya tun bara. Kai Allah sarki.
Allah nace ba busa ba daga hannu na san yin out of sight inji Bature wai out of mind.
Ai gaskiya ne to kisan ai yanayin aiki daban-daban ke kina kire sai yanayin da yadda abu yake canji ne
to ai shekara lafiya
a lafiya kallon alhamdulillah ga mu kuma mun shigo sabon shekara malama gars barkamu da shigowa sabon shekara
mako da ya shige muna cewa sauran mako da yau kuma a cikin ikon Allah ga mu nan muna shekara ta 2025 na sanyin nan kamar ji
a gaskiya ne
2025 aka shige ta
haka ne gaskiya malama gars mun ƙara tsufa mun rage kwanaki
haka ne idan inda rai da lafiya ba a ganin nisan shekaru
a gaskiya kan
nisan kwana to Allah ya sa wannan shekara ta 2025 da muka shiga a cikin ikonsa ya sa ta kasance shekara mai dimbin alheri a gare mu duka
to amin summa amin malama grace
to na san yana cin kyan alkawali
da kikawa ba.
To, zabili daka ba dogon bayani.
Eh, gaskiya za mu ba wa masu sauraron mu dama saboda su ma su dama.
Aka, to ga gaishe-gaishen sabon shekara daga ma'abota wanga shiri.
Kamar yadda muke alkawari ba.
Haka.
Assalamu alaikum gidan radio BOE muryar Amurka. To da farko sunana Lawal bin Hanbali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina yi ma dukkanin ma'aikatan ku fatan alkhairi. Bayan haka ina gaida Ibrahim SD Kusfadare Ibrahim Salisu dan Kaduna, Aliku Auta Kafinta Ado Salati Goma ga Annabi Radio Mahmudu Salisu Kauran Nabuda, Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir, Tilwanu mai akwai Bodinga, Adam Yusuf Basa Jamilu Musa Sabon Layi, Shehu Adamu Urijau, Adam Yusuf Basa Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, Aisha Lawal bin Hanbali MT dan Sulba Sokoto, Maimuna Aliku Auta Kabinta Ramla Kwamara Isa Muhammad Agwarmaki, Anti Diresi BOE Hausa, Baba Yakubu Makeri BOE Hausa, Murtala Faruku Sanyin na jihar Sokoto BOE Hausa, Rukayya Bashi BOE Hausa, Yakubu Rugun Mayari Usman Manika mai roro tuntuwa Usman dan Fulani Mararaba Yaburi Abubakar Maidoya Adari Alhadin Kare Direbar BSCFM Adari Yahaya Dannu Adari Musa na Talin Muhangi Bako Umara Kandulo Bakar na ZP Ibrahim Rugal Maran Shagari Local godiya na kai muryar jama'ar muryar America BOE Allah ya bar zumunci gabadai naku mai sauraron ku Lawal bin Hanbali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya nagode.
Assalamu alaikum. Mai magana Usain Dango ta Karasuwa daga jihar Yobe da yake mai shiga sabon shekara ta 2025 lafiya Allah an gaje ka hada mu da alherin da ke cikin ta. Shirin da ke cikin ta kuma Allah an gaje ya kare mu. Zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa dubin gaisuwa ta zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rajam da ya haye Abubakar Karfuma Numfashi da Usman Kasim Kirangin na Arewa da Adam A. Adam Gashuwa da Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Bubo Megora Gashuwa da Garba Sabiwala Gashuwa da Muhammad Salisu Ƙauren Namoda da fatan zan abun gudanar da abubuwan da yake cikin wannan shekara 2025 lamun lafiya Allah an gode kan nuna mana ita ƙarshen ta lamun lafiya. Na gode ne na Usain Dango ta Karasu. Allah ku tashi lafiya.
Sunana Haruna Muhammad Katsina filin Abari Yahuse ina taya ku da kai mai saurare na da ke mai ji ni a daidai wannan lokaci da ku masu sauraron wannan shiri na Abari Yahuce a duk inda kuke a daidai wannan lokaci ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana. Ina mana fatan alheri a duk inda muke. Hakika shekara ta 2024 ta wuce kuma mun fuskanci kalubale kala-kala, mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda bamu ji daɗin su ba. Saboda haka ina fatan Allah Ubangiji ya sa inda muka shiga wannan sabuwar shekara ta 2025 lafiya. Mun yi ban kwana da wancan tashin hankali da wancan fitaccu da muka gani a shekara ta 2024 ta wuce. Kuma zan amfani da wannan dama a kira da musulmai da kirista da kowa ma a duk duniya mu ci gaba da yi mu kasashen mu addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni na gari masu son ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya. Da fatan za ku tashi lafiya filin Abari ya huce. Sunana Haruna Muhammad Katsina.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru dake jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025, mun fita daga shekarar 24 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba. Allah ya kawo mana ci gaba mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da dukkan kasashen Afirka. Zan yi amfani da wannan daman gaida daukacin ma'aikatanku musamman masu gabatar da wannan shiri na Abari ya huce. Ina gaida abokina Isa Garu Lawali mai fili, ina gaida Ibrahim Lara Gafta, ina gaida Aliyu Sarkin Yaƙi da ke can Nima, ina gaida Baba Gana Allaji Loce wacce kal, Baba Gana Allaji Dabuwa Unguru, Buhari Yahaya Unguru, ina gaida Atiku Dan Yaraba Barbarejo, ina gaida Aliyu Dan Fulani Maradawa, ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yaɗa labarai mutanen mu na jamhuriyar Nijar irin su Mamman Sani Dauda Cinwaza, su Ware Malam Bare Brezuwa da ke ƙasar Libya, da mutanen ƙasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya. Ina godiya. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru. Allah ya sada mu da alheri.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yahuza Abubakar Gora da karamar hukumar Gwando jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Mun gode muku da damar da ku ba mu ta mu miƙa gaishe-gaishen barka da sabon shekara. Dan amfani da wannan damar in miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin, wato Grace Alheri Abdu, Baba Yakubu Makeri da kuma Murtala Faruk Husaina. Sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da ɗabi mai kwamfuta mai yamma, sai Ali Kwauta kafinta Yelwa, sai wato Zaki Sodangi Duma da Bawa Abdullahi Maska. Haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fullu Kebbi, Rilwan mai Yakubu Dinga da sauran lokacin masaurinku da kuma lokacin mutanen garin Managora mai yaƙi Gwandu jihar Kebbi. Na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Filin Abari ya huce. Sunana Muhammad Salihu Kaura namu daga jihar Zamfara. Da farko ina gaida babanmu Alhaji Baramasi limamin masallacin Jama'a Alhaji na Kaura namu da Khalifa Abubakar Atiku mai suna na Malam Babba, da kuma ƴan uwansu baki daya. Sai kuma ina gaida Liman Sani Bengere mai walda Kaura namu da Dakta Nafi'u mai maganin Ido Kaura namu da Mala Abu Kaura mutum abun tsoro ne Kaura namu da Honorable Hafiz Balarabe Gusau, Nasiru Musa Arabka Radio Nigeria Pride FM Gusau, da kuma ainihin Malam Sharahu Ismail gidan ajin na Kaura namu da kuma ainihin wato Baban Yusara Gusau. Ina gaida Alhaji Jafaru bayan MTD Kaura namu da Allah ya yi sada alheran da ke cikin wannan shekara. Nagode Muhammad Salihu Kaura namu da Baba Abdulsamad.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Abdu Umar Madu, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya ta haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Nijar. BOE Hausa, ina gaida dukkanin ma'aikatanku musamman Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da Sanyinna da kuma dukkanin ma'aikatanku da masu sauraronku gaba ɗaya. Sannan kuma shirye-shirye na Abari ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar da ni ba, musamman takaddama da ake yi tsakanin Fulani da Bare-bare gaba ɗaya sun kayatar da ni. Sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekara, wanda muka rasa sarkin garinmu wato Kacal Mahmud Abba Kyari, sarkin Komadugu, wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi jana'izar shi ranar La'adi 16 ga watan Disamba ɗin da muke ciki. Muna mika ta'aziyyarmu da iyalansu da gaba ɗaya, musamman Honorable Bulu Mahmudu da sauransu da kuma dukkanin 'yan Difa. Muna mika ta'aziyyarmu, Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta. Sarki mutum ne mai haƙuri da jama'an shi da kuma jajircewa akan jama'an shi. Muna fatan Allah ya ba su juriyar haƙurin rashin sa, mu kuma Allah ya musanya mu da sarki mafi alheri a gare mu gaba ɗaya. Biyoyi a tashi lafiya. Sunana Abdu Umar Madu, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum muryar Amerika. Mai magana Umma Mala Ali, shugaban kullum muryar Arewa Dogon Nuja a cikin jamhuriyar Nijar. To da farko ina gaida Abdu Kasko wanda shike a birnin Tawa, akwai Dahir Bidal wanda shike shugaban kulubin na birnin Maradi, akwai Zubair Marbatla a birnin Zandar, akwai Dodo mai naman yangayu a Bala mai komandan, akwai Alhassan Tayar San Problem. To duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa, Allah shi mai ta mana Allah mai shi mai America. Duka ina gaida duka ma'aikata na America BOA. Na gode mai magana Umma Mala Ali shugaban kulan murya Arewa Dogon Dutse cikin jihohin Nijar.
Gaishe sabon shekara kenan, to haka kuma bakon da karaka ya dawo shi turakin jangebe yau shi ma
ai turakin jangebe shi zai bude mana sabon shekara yau shi Allah bare shi na farko na shekaran mu yau.
Ai kuwa to muna godiya kwarai da turakin jangebe.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na abari ya huce filinmu mai farin jini mai maganin hawan jini. Ina yi wa sauran al'umma da dukkanin mabuta wannan shiri, sauran al'umma baki daya, murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025. Wato labarinmu na farko a cikin wannan shekara shine labari mai taken ban kwanan dan Sakkwato da malaminsa a Borno. Wato wani basakwace ne a zamanin da, lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri, sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma. To wannan basakwace sai yadda kigari tun daga Sakkwato ya taka da ƙafa har zuwa Borno wajen neman karatu. Kasan basakwace ba kisa, yana zuwa mai da hankali wurin karatu kankace haka ɗan lokaci kaɗan don Sakkwato ya sauke. Sai ya sa ranar da zai dawo gida Sakkwato, lokaci ya yi aka zo wajen malam, za a yi ban kwana da malam, aka tara sauran almajirai da sauran jama'a, aka yi wa ɗan Sakkwato addu'a. Sai ɗan Sakkwato, malam ya tambayi ɗan Sakkwato, ya ce to ɗan Sakkwato ta ɗauko masa addu'ar mu, sai washe kuma. Ɗan Sakkwato ya yi shiru bai ce komai ba. Malam ya ce ka Sakkwato ka yi shiru baka ce komai ba, ina tambaya kuma daɗa, sai washe kuma saduwar mu. Ɗan Sakkwato sai ce to Allah shiga wata malam, ina ganin saduwar mu sai dai lahira ko. Malam ce subhanallah, sai lahira ɗan Sakkwato. Ya ce eh, to tunanin da nake dama na tsaya na diba, Allah shiga wata malam, ka dibi nisan Sakkwato da Borno. Ce kai dai waɗanga almajirai da an gare ka ba ka barin suka tafi Sakkwato saboda ni. Ni kuma abin da na zaka biɗa ta Borno tun da Sakkwato na karatu na riga na samu, ba ni tsammani in sake dawowa Borno kuma. Don haka ina ganin gamon mu sai dai lahira ko. To wannan shine ainihin wato bankwanan ɗan Sakkwato da malaminsa a Borno. Shuru ta raba ka da kowa, zaman duniya
ka ba mu kariya daga sharri na makiya dake kunshe mu ba mu kariya mai girma
to na sanye da yau ni bai ban ce koyo ba turakin jenge amma dai ai da ji wannan an san kowa ne ai wannan an ce daga sakutu ne to ai ba gobiri ne wannan ai ba gobiri ne wannan
ni dai kan da ikon Allah a nan za mu sadu a nan office din ba sai a lahira
ina gani malama grace ya sha wahala wurin tafiyar ne shi yasa ya ji wallahi kuma ta kam to abin nan sai dai a lahira kuwa
kila yana da tunanin kammala karatun da ba yana tunani yaya zai ya kai sakwatan nan
a gaskiya kan gaskiya malama grace
a ce kuma gaskiya ya zake
dawowa kuma
a lahira
gaskiya
turaki muna godiya kwarai da gaske da fata a shekara lafiya to na ga ba da bajulu da daga ba nan su dini da ka tilas mu jaburki ne yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake bugu fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2025 da cikin ikon sa ya nuna mana da alheri
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.
Allahu ne masalina na bar warfana lamarin sa shi ya san karatun kurma.